Matsalar tsaro da sifiri yana neman tabarewa a kasar Cawure Kamaru musamman ma a kudancin kasar kasancewar wata gada da ta hada birnin Duwala da birnin Yaounde ta rushe kana kuma da hatsarin jirgin kasa wanda ya faru a garin Izeka ko da yake yanzu dai an yi wata gada ta wucin gadi domin a samu saukin walwala da matakan tsaro a wannan bangaren ministan cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru Rene Sadi Emmanuel ga abin da yace a lokacin da ya kai ziyara na gani da idanu na zo ne domin in ga irin yanda aka gudanar da aikin kuma ina ba wa mutane hakuri yanzu komai zai koma daidai kamar yanda ya kamata kana wani wanda mai duka yi masa gidan doguwa shi da iyalansa sun fito daga cikin hatsarin da ya faru ga abin da yace
na farko take na gefe na mai daki na kuma tana ita ma nace to gaskiya abin nan ke garin nan ya kamata mu yi hankali saboda abin yanda naga jirgin ke tafiyan nan da kuma abin da zai faru saboda jiki na ga mu cewa yanda naga jirgin na gudu can shi na ji wato wani in mutane na ife-ife a bayan jirgin can suna ife-ife zan kalli hunda hakan nan saki harba ido shi naga shi ta ragu karshe shi ne fara faduwa cikin rami mu maza mun ci mun mutar da kirami sai kuka shina faɗo a cikin rami shauro na bi to driver shi ya ga abin da yake faruwa saboda ya ji matsalar da yake ciki sai yanke tarabun kashi 11 nan da ba yanke ba da mutum mun mutu
yanzu dai gwamnatin ta Kamaru ta kafa wata committee na musamman domin binciken sanadiyar aukuwar wannan hatsarin da ma yankewar gadar kasancewar wannan bangare guda daya yana fama da yan adawa ta kasar Kamaru kuma kasar na fama da harhare na Boko Haram wani abinda yake daurewa al'umman kasar ta Kamaru kai shine duk wani iftilai da ya fado a kasar ta Kamaru shugaba biya baya ziyartar wajen Mahama Awal Garba, Muryan Amurka daga kasar Kamaru.